بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونعمتنا ترى موجه النهار hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ko daya da gari ko da gari da biya daidai da 27 ga watan 7 miladiya 2024. Kamar yadda muka saba zuwa wannan masallaci mai albarka Masjidin Bukhari ke ce wannan kuwa ta ci gaba a cikin birnin Kano. Mun ci gaba da kuma cikin littafin Mu'tasar Zadul Ma'ad babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda daya. Wannan kuma shine darasi na 12 a cikin wannan littafi. Idan za a iya tunawa, muna dai cikin bayani akan sallah, inda malam a darasin da ya gabata ya kawo mana fasalin da yake magana akan koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da sunanin rawatib. Sunanin rawatib su ne nafulfuli na yau da kullum wayanda suke bin ko kuma suke biyo bayan salloli na farilla, kamar raka'a biyu kafin azhar, raka'a biyu bayan azhar, ko kuma wani lokaci kai raka'a hudu kafin azhar da kuma raka'a biyu bayan azhar da kuma raka'a biyu bayan sallar magriba amma a gida, da kuma sallah raka'a biyu kafin sallar isha ko bayan sallar isha, sai kuma raka'a biyu kafin sallar asuba. Waɗannan su ake kira da as-sunanin rawatib saboda muhimmancin su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam har rama su yake yi idan wani dalili yasa bai same yin su ba, kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata, ya rama sunanin rawatib ta sallar azhar da bai samu damar yin ta ba saboda wasu al'amura da suka shigo, ya rama ta bayan ainihin wato sallar al'asr. Bayan haka mun ji bayani game da ainihin wato sallar wutiri, inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamto yana yin sallar wutiri, wanda daga ƙarshe muka tattauna akan nafulfulin da suka fi ƙarfi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata baya barin su a halin tafiya da halin zaman gida. Su ne akwai sallar wutiri da kuma rakatayyin fajr. Wayannan suna da matuƙar muhimmanci, kuma har muka rufe tattaunawarmu da irin fiqhun da ke cikin abin da annabi yake karantawa a cikinsu, a cikin ainihin wato rakatayyin fajr, qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad, haka shi ma sallar wutiri din. Wanda a yau insha Allah za mu ci gaba mun shiga ma cikin ainihin wato sallar dare, inda mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin raka'a 11 ko kuma raka'a 13, inda ittifaqin malamai ya hadu akan raka'a 11 akan 13 kuma malamai suka yi sabani. Wannan shine gabar da zamu tashi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yake cewa hasala ittifaqu ala 11 raka'a, wato haduwar malamai, ittifaqin malamai ya hadu ya samu game da raka'a 11. Babu wani cikin malaman musulunci da yake sabani game da cewa annabi yana yin sallar raka'a 11 na ainihin wato sallar dare. To inda aka samu sabani shine
gaba da raka'a 13 wa kai waqtu li fi rak'atayn al-akhiratayn to malamai sun yi sabani game da raka'o'i biyu na karshe hal huma rak'atay rak'atul fajri am ghayrahuma shin raka'o'i biyu na karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in an dauki raka'a 13 kenan to bayan 11 yana ƙara biyu su zama 13 to wannan biyin shin rak'atul fajri ne ko kuma wasu raka'o'i na fulfulin ne ba rak'atul fajri ba to wannan shine inda malamai suka yi sabani wasu suka ce rak'atul fajri ne idan rak'atul fajri ne to kaga kenan babu wani cin karo raka'a 11 ita ce qiyamul layl tunda galibi yafi yin qiyamul layl sa karshen dare musamman karshen rayuwarsa wanta hawituhu ila sahar karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya komar da wuturin sa karshen dare to kaga idan yayi raka'a 11 karshen dare karshen dare kaga ana zuwa karshen dare dare ya fita kuma za a shiga ainihin wato alfujr to kafin da alfujr yake to kuma sai yayi raka'a 2 rak'atul fajr kaga wanda yaga an yi raka'a 11 kuma nan take an tashi an yi raka'a 2 zai dauka raka'a 13 ne a'a raka'a 11 sune qiyamul layl raka'a 2 kuma rak'atul fajr wannan kaga babu cin karo wasu malaman akan haka suka tafi wasu kuma suka ce a'a raka'a 13 ne bayan yayi 11 kuma yana yin 13 da haka shi ma babu cin karo suka ce wani lokaci yayi 11 wani lokaci yayi 13 da haka in ka dauki wannan ma hadisan basu ci karo ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a 11 yafi yin 11 amma dai an samu a rayuwarsa yana yin 13 idan ya tabbata cewa raka'o'i biyun nan na karshe ba rak'atul fajr bane to kaga suna cikin kunshin sallar satadare kenan sun zama raka'a 13 wallahu ta'ala a'lam فإذا ضم فإذا ضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الرواتبة تو فإذا ضاف ذلك إذا أكا تترو أكا جنجن وأن الركوئي كوشا أكو كوشا ديا إلى عدد ركعات الفرض أكا حتى سو إذ واتو دا ركوئي سل فرلا ركا قوم شابكو ينفرلا wasunanin ratiba aka kuma hada da sunanin ratiba sallolin da yake yi gabanin sallolin farilla ko na fulfulin bayan sallolin farilla allati kana yuhafizu alaiha wa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kulawa da su jaa majmuu wirdir rat wirdihi ratibi bil layl wan nahar 40 rak'a da aka tattara sai aka ga na fulfuli ko sallolin da annabi yake yi na koda yaushe wa'inda baya barin su da dare da kuma rana raka'a 40 annabi yake yi kullun an gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa an gafarta masa abinda zai yi na zunubansa na nan gaba ya gafira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya ce ya gafarta masa abinda ya gabata in ma yayi an kuma gafarta masa abinda zai yi nan gaba in ma zai yi din amma tattare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ka tara sallarsa ta dare ka hada da sunanin rawatib ka hada da sallolin farilla a kullun annabi yana yin raka'a 40 in ka auna kai wa kanka hisabi ka dauki maganar sayyidina Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu shi yasa wannan dan uwa yake cewa kai ko aljannar Allah ya kaddara ka shiga da ka bude wani bangaren kana leka ka san ba nan kake ba ya kakka yaudar kanka kana bude kofa zaka ce Allah ba ku hakuri ba nan bane yanzu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko sahabbai ka bude kofa ka garo su kai ka shiga karba kallahu na'am na'am kware da gaske kuwa in aka samu mutum ya rike wannan wutar ya rike wayannan nafulfulin zai raka 40 kullun a rayuwa ta yi kyau eh ai rayuwa ta yi kyau ya samu iko ya ƙara akan haka musamman jifa jifa ya dan dinga samu wasu dalilai yana ƙarawa ƙari ne cikin aikin alkhairi kware da gaske kuwa an fahimta ko eh abin da ake so kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a nawa kenan 40 raka'a 40 kullun sallallahu alaihi wasallam shi sana na Aisha ta tausaya masa wata rana daga kafafuwan sa haku kumbura kuma ba wai sallah yake irin tawa ko irin taka shab shab a sallah ce wanda bi ma'ana sallah sallah ce da ma'ana sallah tsayuwa akwai sahabin da ya bi shi yace to dan bakara an gane ko a to a raka daya aka gama bakara tun ana yi yace to ila aya 100 zai Huzaifa yaga an wuce aya 100 yace to ila dai raka'an nan bakara za a karanta aka gama bakara yaje an bude Ali Imran aka gama nisa'i kaga wajen izu goma yace ni kaina nayi nufin yin wani aikata mummunan laifi yace me aka yi me kai nufin yace duniya ta in zara jikina bashi ya ci sallah sa Nana Aisha tace fa za ka rangwanta wa kanka ba an gafarta maka yace al afala akuna an afala uhibbu an akuna abdan shakura to kuma Allah yayi maka abu ba za ka gode ba ai kaman na zama ba akwai butulci kenan Allah ya ce ya gafarta mun ya yi mu wannan ta goma shi kuma ba zan yi godiya ba wai duk wannan sallar da annabi yake godiya yake ga Allah kana yuhafizu alaiha da'iman wayannan fa wayanda da'iman kawai aka ce da'iman ko da yaushe annabi yana kula da wadannan wa ma zada ala zalika abinda ya karu akan wadannan fa ghayru ratibin ba na ko da yaushe bane ko da zaka samu wata rana a ce annabi yayi salatu duha ko yayi wasu wato tahiyatul masjid ko wasu nafilin to wayannan ba sa cikin sunanin rawatib wayannan sunanin rawatib din baya barin su ko da yaushe sai yayi su to kuma wani lokaci wani dalili yakan sa yayi wasu nafilin banda wadannan guda 40 su dai wayannan 40 din baya daina su sallallahu alaihi wasallam bayan bagi lil abdi an yuha an yuwadhiba ala hadha al wird ya kamaci bawa ya zamto ya jimanci waɗannan nafulfuli ko da yaushe ilal mamati har zuwa mutuwa wallahi ba karamin alkhairi mutun zai samu kuma ba karamin warwaran matsaloli zaka samu bayan ka kiyaye waɗannan sallolin akwai wahala saboda ka cike lokacinka da wasu abubuwa da basu kai su muhimmanci ba kana da lokacin komai amma magana kana da commitment da yawa kawai sallah ita ce kawai bata da lokaci ko bata da muhimmanci sosai a cikin rayuwarka amma kana da lokacin ta'ammuli da waya kana da lokacin zama a majalisa kana da lokacin awar wato hirar bal awa uku kana duk kana da wannan amma sallah sunanin rawatib din da zaka kan ai sallah mutum dama baya zuwa masallaci kullun dan hawan feda ne shi ba zai shigo masallaci ba wani lokaci ba ma shigo masallacin ba sai ana raka a ƙarshe kuma suna zaune fa suna ta hira ayi alwala ayi kiran sallah suna zaune a tada iqama suna zaune liman ya kabbarta sallah duk suna zaune sai ta labari sai ta hira ko kuma yana ta danne ko yana ta wasu karance jijjira yake sai ya gama ita sallah ita ce a wato mai muhimmanci ta karshe da sai ba wani an ka ganshi da wuri yana tashi ya tafi masallaci to ba shi da wasu sabgogi ne a cikin al'amuransa amma in dai yana da sabga ko ta kasuwa ko ta wajen aiki ko kuma sabgar da shi ya sa kansa to za a ga da wuya ka ga ya iya zuwa masallaci a kan kari ballantana har a samu ya sunanar rawatib to maimakon kuma bai zo da wuri ba kamata ya yi a ce an riga shi fita to kuma bai zo da wuri ba kuma ya riga kowa fita an fahimta dan ka san shedan lalatarsa tana da yawa ya hana ka zo masallaci da wuri ballantana ka dan yi ainihin wato overtime ka dan yi wani ainihin wato na fulfuli kafin liman ya zo sannan kana zuwa ana idan da ana sallamewa azkar dinka ma kana tafiya kan hanya kana yi wannan shine zai zauna maka ya sake yin wata raka'a biyu bayan sunana wannan fa wai a irin yanda muke rayuwa wannan mutumin kirki ne fa wanda kullun zai zo ma ya jami'in da shi ko da bai riski duka ba a lokacin da magabata mutum yake rasa raka'a ɗaya ko ya rasa kabbara harama a tashi daga masallaci a je ya mai jaje raka'a kabbara harama ce kawai yau sai aga an yi kabbara harama mutum baya da sai a je a ce me ya faru wallahi ina ta sauri kan abin da a ce Allah sarki Allah ya kiyaye gaba kaji an ce mutum shekara 40 bai taba misal din sawan gaba ba kai yanzu a shiga aljanna ka bude kofa ga irin wannan yake shiga bayan bagi lil abd ka dai shiga irin ta ko in Allah ya maka rahama ka shiga din to ka shiga dai dama an ce aji amma wallahi wani ajin na VIP ne wallahi in ka shiga ma ba nan kake ba yawa ka sani kawai in zan can kake so to kaji irin aikin da ake yi a samu can din a ba da awa bane Allah ka samu jannatul firdaus kai annaba ba can suke ba kawai ka roki Allah ya saka aljanna kawai shikenan a ba laifi bane roko ne ai ba laifi bane yadda wasu ba ai ba laifi bane Allah da rahamarsa ba sai jefa ka ba dan kaji na fada abinda rahama ba ta wace in Allah ya ga dawa ba sai ya saka ba an gane ko ni ma can din nake haji duk da dai aiki na ba irin na can bane amin amin yace fa yambagi lil abdi ya dace ga bawa an yi wadhiba ya dimanci ala hadhal wird ya dimanci wannan wuridin ba wuridi na ka zauna kai ta jancirbi ba wuridin da ake nufi shine salloli irin wayannan da Annabi ko da yaushe yake yi da'iman ko da yaushe ilal mamati har zuwa mutuwa ba ka danyi kawai da kaji karatun nan an dan caza ka kamar da gaske ka zama kamar irin sweet comfort din nan sai ganta kamar da gaske ana jefa ta cikin baki sai ka ji ba labari ko kamar gishirin andir kaji caji malam yanzu nan mutum yana fita ce insha Allah wannan sunanan rawatib din nan da ya zaba da mutum yayi na sati ɗaya kawai sai ga back to square one fama asra' al ijaba ibn al qayyim ce mamakin yanda zaka dinga ganin saurin amsa maka addu'a wato duk wanda yake yin wayannan mamakin saurin amsa addu'a san ya roki Allah wa ajala fathal ba mamakin gaggawa bude kofa liman ya qara'uhu ga wanda yake kwankwasa wannan kofar kullu yawmin wa lailatin kowane yini da dare 40 marra sau 40 wato wanda yake yin wayannan sallolin guda 40 din nan kwankwasa wa Allah kofa yake fa kwankwasa kofa yake kuma in ya kwankwasa yace mamakin yanda za a yi saurin budewa mutumin da yake kwankwasa kofa ya nace sau 40 kullun ma'ana duk wanda yake so Allah ya bude kofa ya shiga sallah zai kama duk wanda yake so addu'ar sa ta zamto tana da saurin amsuwa sallah zai kama wallahu almusta'an Allah ya taimake mu wa kana idha istayqadha min al-layl manzo Allah ya kasance idan ya farka da daddare qala yana cewa la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahma innaka antal wahhab annabin ya farka da daddare an ce yana karanta wannan yace la ilaha illa ant babu wani abin bauta bisa cancanta sai kai subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya allah astaghfiruka li dhanbi ina neman gafararka daga zunubaina wa as'aluka rahmataka ina roƙonka rahamarka allahumma zidni ilman ya allah ka ƙara min ilimi wa la tuzigh qalbi ya allah karka karkatar da zuciyata ba'da idh hadaitani bayan ka shiryar da ni wa habli min ladunka rahma ya allah kai mun baiwa da kyautar rahama daga gare ka innaka antal wahhab domin allah kai mai yawan kyauta ne wannan hadisin dhaifi imam abu daud ya fitar da shi a cikin al-adab hadisi na 5061 imam an-nasa'i a cikin al-kubra fi amali al-yawmi wal layla shi ma hadisi na ainihin wato 10635 hadithin Aisha ne radiyallahu anha babban malamin hadithi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rauna wannan hadisin a cikin Sunan Abi Dawud hadisi ne wanda yake mai rauni wa kana idan tabaha min nawmi da aka tunda bai inganta ba kar ka bata wa kanka lokaci wajen karanta wannan addu'ar ba ta tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idan tabaha min nawmi manzo Allah ya kasance idan ya farka daga baccin sa fara yana cewa Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana godiya ta tabbata ga Allah da ainihin ahyana ya raya mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu wa ilayhi an-nushur kuma zuwa gare shi za a tashi thumma yatasawwaku sannan sai aswaki manzo Allah ya kasance idan ya farka daga bacci yana karanta wannan zikirin da tashi daga bacci sannan ya tasawwaku yana yin aswaki wa rubbama qara 10 al-ayat min akhir surati ali imran sau da yawa yakan karanta ayoyi 10 na karshen surati ali imran min qawlihi daga fadin Allah inna fi khalqi samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ayoyi 10 na karshen suratul baqara ali imran daga aya ta 190 zuwa ta 200 to yana karanta wannan bayan yayi aswaki sai karanta wadannan ayoyi din thumma yatatahharu sannan manzon Allah sai yayi alwala thumma yusalli raka'atayn kafifatayn sannan sai yayi salla raka'a biyu marasa nauyi saukaka wa amara bi zalika fi hadith abi huraira kuma manzon Allah yayi umarni da mu ma mu yi haka kamar yanda yazo cikin hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda hadithin abi huraira imam muslim ya rawaito shi a cikin salatul musafirin a cikin salatul musafirin hadisi na 778 shi kuma hadisin da muka karanta na alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur hadisi ne da imam al-bukhari ya kawo shi a cikin ad-da'awat hadisi na 6312 da kuma hadisi na 6314 hadisin huzaifa Allah ya kara masa yadda haka imam muslim a cikin littafinsa a cikin adh-dhikr wa du'a ya kawo shi a hadisi na 2711 hadisin al-bara ibn azib radiyallahu anhu wa kana yaqumu idan tasafa al-layl manza Allah ya kasance yana tashi idan dare ya raba aw qablahu bi qalilin ko kafin dare ya raba da kadan aw ba'dahu bi qalilin ko bayan dare ya raba da kadan ko dai ya tashi daidai tsakiyar dare ko kafin tsakiyar dare da kadan ko bayan tsakiyar dare da kadan wa kana ya kasance yaqta'u wirdahu taratan manzon Allah yakan yanke wannan nafulfulin nasa na dare wani lokaci ma'ana ba a jere yake yin su ba in ya danyi sai ya dan kwanta ya bacci kuma in ya tashi kuma sai ya sake yin alwala sai kuma ya sake ci gaba an gane shine wa kana yaqta'u wirdahu wannan wuridin nasa na sallar dare yakan yanke shi taratan wani lokaci wa yasluhu taratan wani lokaci kuma ya sadar da shi ba tare da ya yanke ba ya yi shi gaba daya wa huwa al-akthar wanda wannan shi yafi yawa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wuridin sa ma'ana nafulfulin sa na dare a jere ba tare da ya yanke ba wannan shi yafi yawa fataqati'uhu yankewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wani lokaci kama qala ibn abbas kamar yanda abdullahi dan abbas yace innahu ba'da ma salla raka'atayn yanda annabi yake shine bayan yayi sallah raka'a biyu in sarafa sai annabi ya sallama sai ya tafi fana mai je ya bacci in yayi bacci kuma ya tashi sai kuma ya karasa abinda ya wato adadin abinda ya rage na wuridin sa fa ala zalika thalatha marratin an samu annabi yayi haka sau uku a rayuwarsa fi sitti raka'atin a cikin raka'a shida ko kuma fa ala zalika thalatha marratin yayi haka sau uku fi sitti raka'atin a cikin raka'a shida kaga kenan ko dai yayi raka'a biyin ya kwanta ya huta in ya tashi ya kuma yin raka'a biyu ya kwanta ya huta in ya tashi ya kuma yin haka yayi raka'a shida yana hutawa kullu zalika kuma kowanne raka'a biyu in ya zo zai kara yi yastaku yana sake yin aswaki wa yatawabba yana kuma sake yin alwala kaga kenan idan yayi raka'a biyu sai ya dan kwanta ya gincira ya dan yi bacci in yayi bacci ya kuma farka sai ya dauki aswaki ya kuma goge bakinsa sai ya sake yin alwala sai ya kuma tashi yayi raka'a biyu in yayi raka'a biyu sai ya sake kwantawa ya bacci in yayi farka sai ya kuma yin aswaki ya sake yin alwala ya kuma yayi raka'a biyu sallallahu alaihi wa sallam thumma awtara bi thalathin sannan awtara yayi wuturi bi thalathin da raka'a uku wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin ad-da'awat hadisi na 6316 imam muslim a cikin salatul musafirin hadisi na 763 wannan ana gaya mana rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama kaji sunan littafin zadul ma'ad guzurin makoma guzurin lahira fi hadi khairul ibad a ƙarƙashin koyarwar khairul ibad mafi alherin bayin Allah shine manzon Allah sunan littafin kenan shi yasa duk abinda baka tsammani zaka iya tsinta sama da ya kawo ma shi ana littafin kenan zadul ma'ad kana so kai wa kanka guzuri a lahira to ga abubuwan da zasu zama maka guzuri kaji yanda annabi yake yi a haka ya saba wa kansa guzurin zuwa lahira sallolin dare da kuma in ya farka ga irin abubuwan da yake yi na adab kafin ainihin wato yayi sallah thumma yutiru bi khamsin sanna an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wuturi da raka'a biyar sardan mutawaliyan ya kawo su gabaki daya kuma a jere da juna la yajlisu in zai yi raka'a in zai wuce ni da raka'a biyar baya zama illa fi akhirihin sai a karshen su da haka wuce ni mafi kankanta saraka da wannan yana nuna maka irin gazawa ta da taka sai muka dauka da an ce shafa'i da wuce ni raka'a uku kenan kai biyo shafa'i kai wuce ni raka'a da mafi kankanta shine raka'a da ana yin raka'a uku ana yin raka'a biyar ana yin raka'a bakwai ana yin har raka'a tara wuturi kai ta jero su kai wuturi ne zamu ji na raka'a bakwai ya ake yi zamu ji na raka'a tara ya ake duk malai ya kawo shi kuma kamata ya a matsayin ka na mai neman guzurin lahira ko sau dai dai ne wayannan duk su ma kai su wannan na sau dai dai din wannan da ba ya zama maka jiki shi kafi to a ce wata rana kai ma baka jin kiyuya kana dan jin karsashi sosai a jikinka kana jin shaukin ibada a ce wata ran kai wuturi da raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a tara to ga hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wuturi da raka'a biyar wannan hadithi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Salatul Musafirin hadithi na 737 Imam Tirmidhi a cikin As-Sala hadithi na 495 hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda wa minha daga cikin wuturi tis'u raka'atin akwai na raka'a tara akwai na raka'a tara yasrub min hunna thamaniyan yana kawo raka'a takwas rigis a jere ba tare da ya zauna ba an gane ko in ya tashi ya raka'a farko sai ya mike sai ya kawo ta biyu sai ya mike sai ya kawo ta uku sai ya mike ta hudu ya mike ta biyar ya mike ta shida ya mike ta bakwai ya mike an gane ko sai ya zo ta takwas la yajlisu baya zama in ya fara jiro raka'o'in nan guda tara sai ya zo illa fi thamina sai a raka'a ta takwas to a raka'a ta takwas din yajlisu zai zauna fa yadhkurullaha yayi zikiri ambaci Allah wa yahmaduhu ya gode wa Allah wa yad'uhu yayi addu'a thumma yanhadu ba sallama zai ba sai kuma ya miƙe in ya miƙe sai ya kawo raka'a ta tara wala yusallimu baya yin sallama thumma yusalli tasi'a sai ya kawo raka'a ta tara baya kawo raka'a ta tara thumma yaq'udu sannan sai ya zauna fa yatashahadu yatahiyawu yusallimu sai ya sallama raka'a tara kenan ban sani ba ko ka taba yin haka dan uwa wuturi na raka'a tara na ga malai ya daga hannu ya taba yi kenan to na'am na'am ba za ka zauna ba ka kawo ta uku sai ka kawo takwas gaba daya sannan sai ka zauna ba ta hiya yawa za ka yi ba ta hiya bace zama za ka yi kai zikiri kai ambaci Allah kai addu'o'i kai addu'o'i sai kuma ka miƙe sai ka kawo ta tara to a ta taran ne za ka yi zama kai ta hiya sannan sai kai sallama insha Allah in ka gwada wani satin sai ka ba mu labari
abi abi
ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم sannan sai kuma yayi sallah raka'a biyu bayan yayi sallama kaga can yayi raka'a tara sannan sai kuma tashi sai yayi wasu raka'a biyu sannan sai yayi sallama kaga raka'a nawa kenan 11 an gane ko wannan hadithin Imam Muslim ya kawo shi a cikin Salatul Musafirin hadithi na 746 hadithin Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda na'am a sune ya yakan yi su a haka eh kiyamul lailin ce wani lokaci yakan zo da ita a haka yawa yakan zo da ita a siga daban-daban an gane ko wa minha daga cikin dai yin wuturi annahu yusalli sab'an an ruwaito annabi yayi wuturi da raka'a bakwai su kuma kattis'il madhkura kamar yanda kaji an ambaci tara din nan to su kuma wayannan bakwai thumma yusalli ba'daha rak'atayn sannan sai ya salla raka'a biyu bayan wayannan bakwai din jalisan amma kuma a zaune kaga wata sigar ita kuma zai yi raka'a bakwai wuturin kenan idan yayi raka'a bakwai sannan kuma sai ya salla raka'a biyu su kuma a zaune yake yin su sallallahu alaihi wasallam wa minha annahu yusalli mathna mathna daga abinda aka ruwaito na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare yana yin raka'a biyu 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 sallama salatul layli mathna mathna kenan zai tashi raka'a biyu yayi sallama biyu yayi sallama thumma yutiru bi thalathin sannan sai ya wuturi da raka'a uku la yafsilu fihinna baya raba tsakanin su kaga can yayi biyu sallama biyu sallama biyu sallama idan yayi raka'a tara an gane ko ko idan yayi raka'a takwas kai biyu sallama kaga yayi raka'a takwas sallama nawa hudu to sai kuma ya kawo guda uku a jere in ka hada nawa 11 su wayannan guda uku haka yake kawo su yayi ta daya ya miƙe yayi ta biyu ya miƙe yayi ta uku sai yayi ta uku sai ya zauna ya tahiya sai ya sallama fa hadha rawahu ahmad wannan hadithin imam ahmad ya rawaito shi an aisha radiyallahu anha annahu kana yutir bi thalathin cewa annabi yana yin wuturi da raka'a uku la fasla fihinna amma baya raba tsakanin su ma'ana ba zai biyu yayi sallama sannan ya tashi ya kawo daya ba a'a ko kuma ba zai zaman tahiya ba a ta biyar zai kawo uku ne gaba daya a jere sannan yayi sallama wa fihi nazar amma a cikin wannan isnadin akwai abin lura akwai nazari koma can kasa hadisin dai da'ifi ne imam ahmad ya kawo shi a cikin musnad mujalladi na 6 shafi na 155 da kuma shafi na 156 wa sanaduhu da'ifun amma isnadin hadithin yana da rauni fa fi sahih ibn hibban a cikin sahihi na ibn hibban an abi hurairata radiyallahu anhu marfu'a daga abi huraira ya rawaito hadithi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la tutiru bi thalathin aw tiru bi khamsin aw sab'in wa la tushabbihu bi salati al-maghrib qala ad-Dharqutni wa isnaduhu kulluhum thiqat wannan ruwayar da imam abu awatu ibn hibban ya kawo ta daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tutiru bi thalathin kada ku yi wuturi da raka'a uku aw tiru bi khamsin ku dai yi wuturi da raka'a biyar aw sab'in ko bakwai wa la tushabbihu bi salati al-maghrib kar ku kar ku kamanceceniya da sallar magriba domin in kai wuturi da raka'a uku to tayi kama da sallar magriba Allahumma sai dai idan yanda annabi yake yi kamar yanda muka karanta a can baya sai ya fara yin shafa'i kamar raka'a nawa takwas sannan sai ya yi wuturin a jere amma ka tashi shi iya wuturin kawai ka ce wuturin zaka tashi kai raka'a uku rak to wannan yayi kama da sallar magriba an ce ka kai haka in iya wuturin kawai kake so kai to sai kai shi da raka'a biyar ko raka'a bakwai ko tara ko mafi kankanta ka dauki raka'a daya wannan hadithin ibn hibban ya kawo shi a wato hadithi na 680 ad-Dharqutni hadithi na 1634 wa sanaduhu sahihun qala harb harb yake cewa su'ila ahmad anil witr an tambayi imam ahmad bin hanbal game da wuturi qala sai ce yusallimu fi rak'atayn wa illam yusalli wa illam yusallim rajautu alla yadurruhu illa anna at-taslima athbatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda zai yi wuturi da iya raka'a uku to sai imam ahmad yake cewa an yusallimu wato yusallimu kayfira fi rak'atayn yayi sallama idan yayi raka'a biyu farko sannan sai ya tashi kuma ya kawo raka'a daya wa illam yusallim in bai yi sallama ba da yayi biyun farkon kawai sai ya tashi ya kawo ta uku rajautu alla yadurruhu ina fatan hakan ba zai cutar da shi ba wa illa anna taslima sai dai yayi sallama din sannan ya tashi ya kawo dayar asbatu wannan shi ya fi tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala fi riwayati abi talib ya faɗa cikin riwayar abi talib yace aksar al hadithi wa aqwahu rak'atu wato aksar al hadith mafi yawan hadithai wa aqwahu kuma mafi ya karfi ta fuskar isnadi rak'atu shine wanda yazo da raka'a daya fa ana azhabu ilayhi ni ma kansa na tafi inji ba muhammad ya fuka kawo na guda ukun a jere sai dai kai biyu kai sallama sannan sai ka tashi kai raka'a daya wannan wanda yazo da hadi ka ware kai wuturin shi ka raka'a daya to wannan shi ya fi tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان إمام النسائي يروى حديث ذلك حذيفة الله يكرمه مسيدا يأتي يا صلى تارة من زمان الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان أصلوا للرمضان faraka sai manzo Allah yayin ruku'u faqala fi ruku'ihi a cikin ruku'in sa sai yace subhana rabbiyal azim mithla ma kana qa'iman yaddade kwatankwacin irin dade wanda ya tsaye idan yayi minti 30 a tsaye to da yayin ruku'u yace subhana rabbiyal azim yayi ta maimaita shi sai da yayin minti 30 الحديث وفيه فما صلى الا اربع ركعات a cikin hadithin da aka ce kuma a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a hudu katal yayi raka ga irin rakawai hudu raka'a hudu an yi dogon karatu an yi dogon ruku an gane ko bai wuce raka'a hudu ba dududu a wannan lokacin hatta jaa bilalun yad'uhu ila al-gadal kawai sai ga bilal yazo yana cewa ya ma'aikin Allah lokacin sallah yayi yana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi a raka'a hudu kawai sallar dare an gane ko fatashabahu in lam takunu mithlahu in tashabbaha bil kiram falahu wannan ba ana gaya ma bane dan ka tsinki kace ai wannan sai dai su a'a ana fada ne dan an san ba za ka iya irin nasu ba ma ka kwaikwaya fatashabahu wai ku kamanta ku kwaikwaya in lam takunu mithlahu didda ba za ku iya zama irin su ba inna tashabbaha bil kirami falahu wai akwai rabauta a cikin koyi da mutanen kirki me yasa da ake ba mu labarin mutanen kirki duk da mun zo a cikin zamani irin wannan kuma a hakan ma yanzu ku din da Allah ya zaba kuke zuwa ku ji wannan karatun wallahi a wannan lokacin hargitsaccen lokaci da muke ciki da kan mutane da yawa ya buga da yawa mutane an kai su likitan kwakwalwa zai ce suna da matsala amma Allah ya ce muke kama za ka zo maka minti 30 awa daya ai ta gaya maka karatu kuma a hakan kana fahimta kana rikewa wannan ita ma a irin wannan lokacin wanda zai zamto din ma yana kamanta irin hakan shi ma sai a jinjina masa an fahimta yawa yanayin ne da nasu da namu akwai bambanci sosai an fahimta da haka wayannan abubuwan kwaikwayawa ake so a yi shi sai ake karantar da tarihin magabata ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana karantar da ita ne dan ai koyi wannan hadisin Imam An-Nasa'i ya kawo shi a cikin Qiyamul Layl hadisi na 1665 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sunan An-Nasa'i wa autara awwalal layli annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yayi wuturi a farkon dare wa awsadahu yayi wuturi a tsakiyar dare wa akhirahu kuma yayi wuturi a karshen dare kaga kenan wuturi kana iya yi farkon dare kana iya yi tsakiyar dare kana iya yi karshen dare ya danganta da irin sana'arka ya danganta da irin yanda kake samun wato kanka wani za ka ga yanayin aikinsa aiki ne na wahala aiki ne na in ya kwanta gaskiya sai asuba yake iya tashi saboda ya taro wa kansa gajiya da yawa in yazo ya kwanta sai dare wani za ka ga sana'ar sa wanda yake yi yakan kai dare sosai kafin ya dawo gida kaga wannan da yayi sallar isha'in sa ko da ya dawo gida sai ya wutirin sa a farkon dare sai ya kwanta dan shi kansa ya tabbatar da in ya kwanta hatta madalail fajr an fahimta yawa mutane kowa da irin yanayin sa to wanda Allah ta'ala ya sa kuma yana da yalwar lokaci ba shi da abubuwa da na gajiya da yawa wani lokaci baccin har isassa yake to wannan kaga sai kai shi tsakiyar dare ko karshen dare sai tunda yana samun yayi baccin sa tun farkon dare kuma kila ma ya samu ya dan yi kailula da rana yana da lokaci ya dan yi baccin rana ka san yana dan taimakawa baccin dare yayi bacci da rana so da daren koya ya dan samu awa 6 ko wani mai kamar da aka sai ga baccin ya ishe shi to in ya tashi sai ya wuturin sa a karshen dare ko a tsakiyar dare ina fata an gane shi yasa abinda annabi ya ga Abi Huraira wa Allah wa an utira qabala an ana Abu Huraira yanayin sa zai dade yana ta karance yana haddace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka Annabi yace kanka kwanta bacci ka dinga wucin ka yace yayi masa wasiya na abubuwa guda uku daga ciki yace an utira qabala an ana Annabi ya mun wasiya da in dinga yin wuci na farkon dare tuka kwanta bacci to baka da matsala in kai a farkon daren Annabi ya tabbata yayi wuci wani lokaci a farkon dare in ka tayi tsakiyar dare ka dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yayi a tsakiyar dare in kai a karshen dare shi ma sunnar annabi ta tabbata cewa annabi yayi sallar wuturi a karshen dare wa qama laylatan wa tarana annabi yayi qiyamul layli bi ayatin da aya ɗaya tak yana karanta fatiha wannan ayar yayi ta karantawa yuraddi yatluha yana karanta ta wa yuraddiduha yana ta maimaita ta hatta sabah har asuba in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ita annabi yayi ta maimaita in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In kai musu azaba ya Allah bayinka ne, idan ka gafarta musu kai magwayi ne kuma gwali ne kai. An fahimta? Annabi yayi ta karanta wannan har asuba, da aka ga kenan kai ma an ka dauki aya daya ko irin wannan aya kai ta maimaita ta a qiyamul layli. Yayi ga wayanda Allah bai ba su hadda alqur'ani ba, sai ga suna cikin damuwa, sai mutun ya ce ai abin da ya iya karantawa bai fi daga alamtar kai fa zuwa nasu ba, sai ya maimaita ta kamar sau 100 shi kansa zai san ya qiyamul layli ya alamtar kai fa, sai ya zo minan nasu ya kuma koma yayi kamar sau 20 ya ji shi ma zai ji kafarsa yanda wancan yayi izu daya a tsaye ya ji cewa lalle ya tsayu, shi ma yayi haka zai ji ya tsayu. To kaga Annabi ma yayi da raka daya, dan ya san akwai wanda ba su haddace Qur'ani aya daya kai da aya daya ta maimaita ta har asuba. Na'am. Mutum bai haddace ba sai ya bude Qur'ani ya karanta, babu laifi. Babu laifi mutumin da bai haddace ba ya bude Qur'ani ya karanta. Dan kuma ka dauki iya abinda ka haddace din kai ta maimaitawa, kai ta maimaitawa kamar yanda muka ji yanzu, duk babu laifi insha Allah. Wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi mujalladi na 5 shafi na 156, Imam An-Nasa'i a cikin Al-Iftita, hadisi na wato 1010, sai kuma wato hadisin Abi Dharr, Allah ya kara masa yarda, sannan Albani ya hassana hadisin a cikin Sunan An-Nasa'i. Wa qala salatu bil layli thalathat anwa'in, sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare kala uku ce. Ahaduha ɗaya daga cikin nau'in sallar Annabi ta dare, wa huwa aktharuha shi yafi yawa, salatuhu qa'iman, yin sallar Annabi qiyamul layli tun daga farkon ta har ƙarshe a tsaye. Athani nau'i na biyu, annahu kana yusalli qa'idan, manzo Allah yayi sallar dare tun daga farkon ta har ƙarshe a zaune. Wanda yake fama da ciwon kafa ko shekaru ko wani ba zai iya dadewa a tsaye ba, ya tabbata koyarwar Annabi sai ka zauna a zaune kai ta sallaka a zaune. الثالث نأكو أنه كان يقرأ قاعدا أن سامو وترن النبي يتعني قيام الليل سي كراتو أسي فإذا بقي يسير من كراته إذا يرجي سورا كتن يقام كراتو يركو آما سي تاشي سي كارسو أن ننترقو كراتن فاركا سي يركو قائما أسي سي كارس صلى تاسا حكا فكاك دي دلالات متن da rashin himmarsa da rashin kokarinsa zai iya yin wannan ɗaya daga ciki. Randa saboda kana da ƙarfi, kana da ƙuruciya, lafiya ka kalau, kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a tsaye. Randa kuma ga shekaru ko kuma ba shekaru ba, ba koshin lafiya ko ba karsashi ba nishadi, ba za ka iya sallar gaba ɗayan ta tsaye ba, to sai ka ce yau a zaune za ka yi sallah. Ya tabbata Annabi yayi sallah a zaune. Sai ka samu kai alwalaka, ka shimfiɗa da duma, ka fuskanci alƙibla, sai kai sallaka a zaune. Idan kuma kaga dama sai kai in ka tada sallar kana zaune kai ta yin karatunka, kila kai mahaddacin alqur'ani ne, ma'abucin yin karatu da yawa ne, sai kai hizifi ɗaya kana zaune, to kana zuwa dab da bai fi shafi ɗaya ba ka ƙarasa hizifi ɗaya, sai ka miƙe tsaye sai ka ƙarasa shafi ɗayan, sai kai ruku'u ka dago, sai ka tafi sujada. In kai sujadun guda biyu sai ka sake zamanka, in ka sake zamanka sai ka ci gaba da fatiha, sai kuma ka kawo wani hizifin, in ka kusa kaiwa ƙarshen hizifin shi ma sai ka kuma miƙewa tsaye, sai ka ƙarasa wannan abin da ya rage na hizifin, sai ka ruku'u, sai kai sujada, sai kai tahiyya, kai sallama. In kana son raka'a huɗu kake so kai, shida, takwas kake so kai, duk za ka iya yin su a irin wannan sigar. Kaga kowanne ana so ake dai lalle duk yanda za a yi sai ka shiga aljanna insha Allah. Da aka ga hanyoyi nan an fito maka da su, in waccan kana ganin akwai dalilin da ba za ka iya ta, to ga wata. Wani zai ce ai matsala kafa ma na kafa, to kai a zaune. Ko? Yawwa, sai kai a zaune. Na'am. Kwarai da gaske kuwa. Ko lafiyar ka kalau babu matsala kafa din, kaji ai wani lokaci za ka ga lafiyar mutum kalau amma dai ba nishadi, ko zai ji jikin ya tashi da kasala, baccin ya bar idan babu baccin amma kuma jikinka ya yi rauni, to maimakon ka zauna kawai kai ta lissafin dokin rano, ai ka tashi ka gana da Allah, sai kai alwalarka, sai ka zo ka zauna kawai a zaune, a tsayuwar da ya baka da nishadin yi a tsaye sai ka sallaka azu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka wa tabata anhu annahu kana yusalli rak'atayn ba'da al-witr jalisan taratan ya tabata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu bayan yayi wutiri a zaune wani lokaci wa taratan yaqra'u fihi ma jalisan wani lokaci su kansu wa'annan raka'o'i guda biyu yana yin karatun su a zaune fa idza arada an yarka'a idan yana so zai yi ruku'u kama sai ya miƙe faraka'a sai ya ruku'u wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake Imam Muslim ya kawo cikin salatul musafirin hadithi na 738 hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda wa qad ashkala hadha ala kathirin wannan raka'a biyu da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su bayan wutiri to gaskiya sun dan kawo iskali da rikici ga wasu da yawa daga cikin mutane sun samu rudani da iskali game da an gama wutiri kuma a sake yin wasu raka'o'in guda biyu wa dhannuhu sai suka yi zatan wannan magana ta yin raka'a biyu bayan wutiri mu'aridan kamar hadithin ya ci karo liqaulihi da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhira salatikum bil-layli witran ku sanya karshen sallar ku ta dare ta zama wutiri annabi ya faɗa haka hadisi cewa sallar ku ta dare ya zama wutiri ai mun faɗa a karatun satin da ya wuce wutiri shine kaman khitam ko khatma na sallolin dare kaman yanda rak'atul fajr shine mabudin salloli na rana to ka gama rufe sallolin ka kai wutiri sai kuma aka ji wani hadisi cewa annabi yana yin kuma raka'a biyu bayan wannan wutirin to sai mutum ya ga ah to ga hadisi an ce karshen sallar ka ta zama wutiri to kuma gashi annabi yayi wutirin kuma ya tashi ya kuma yin wasu raka'o'in guda biyu to sai wasu suke ganin hadisan sun ci karo ala ahmad imam ahmad yace la af'aluhu wa la amna'u man fa'alahu da aka tambaye imam ahmad yace ni dai bazan yi ba kuma bazan hana ka ban zaka Imam Ahmad gashi an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'o'i biyu bayan ya gama wutiri kuma gashi a hadisi Annabi ya ce ku sanya karshen sallar ku ta dare ta zama wutiri to yaya abun yake ce ni dai bazan ba kuma za kai bazan hana ka ba amsar da ya bayar kenan wa ankarahu Malik Imam Malik yace makaruhi yin wata sallar raka'a biyu bayan ka riga ka gama wutiri a wajen Maliku makaruhi to ya magana take Imam Muhammad ya ce shi ba zai ba kuma in zakai ba zai hana ka ba Malik ya ce shi a wajen sa ma makaruhi to yaya za a yi sai Malam Ibn al-Qayyim ya ce was-sawabu daidai a cikin wannan maganar annal witra ibadatul mustaqilla wutiri ibada ce mai zaman kanta fatajrir rak'atayn rak'atani ba'dahu sai raka'o'i biyun da ake yi ba ko raka'o'i biyun da aka yi bayansa sai su gudana majra sunnatul maghrib a irin hukunci ko magudanar raka'o'i biyun nan da ake yi kafin magariba wato sunnatul maghrib min al maghrib ai kaga ga sallar magariba amma sai annabi ya ce sallu qabala al maghrib sallu qabala al maghrib liman sha'a to wannan raka'a biyun da aka ce kai kafin magariba sunanin ratiba ce ta magariba ibada ce mai zaman kanta in kana so kai in baka so ka bari dama an ce ba dole bace an gane to wannan raka'o'i biyun da annabi yake bayan wutiri su ma wasu raka'o'i ne masu cin gashin kansu in kana so kai su wutirin daban su daban wutiri shine karshen sallar annabi ta dare kar ka manta karshen wutirin sa yafi yin sa karshen dare da aka dare ya zo karshe kuma zai yi wasu raka'o'i biyun su kuma cin gashin kansu suke abinda Ibn al-Qayyim ya faɗa kenan annal witra shi wutirin ibadatul mustaqilla ibada ce mai cin gashin kanta fatajrir rak'atani ba'dahu da aka kaga an yi raka'a biyu bayan an yi wutirin to wannan raka'a biyun suna gudana ne majra sunnatul maghrib irin magudanar ko irin hukuncin nafilan nan da ake yi ta kafin magariba minal magharibi daga ita sallar magariba din fa huma takmilul lil witr kamar raka'o'i biyun nan wani cikamaki ne na wutiri shi abinda Ibn al-Qayyim ya dauka kenan tunda annabi ya yi su akwai ma'anar su da haka in kai ana so zaka samu karin lada in baka yi su ba kamar yanda Imam Ahmad ya faɗa dama ba dole bane walam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kanata fil witr ba a kiyaye ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin alquluti a cikin witr illa fi hadithin sai a wani hadisi guda daya rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito hadithin qala ahmad Imam Ahmad yace laysa yurwa fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'un babu wani abu da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da qunutul witr walakin kana umar ya qanutu min sanati ila sana sai shi abinda ya tabbata zuwa ga Imam Ahmad sayyidina Umar yana yin qunutul witr a tsawon shekara an gane ko ma'ana min sanati ila sana daga shekara zuwa shekara ma'ana yana yin sa tsawon shekara in ya fara yana yi yau zai gobe zai bi zai har zuwa karshen shekara amma hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba samu ba sai hadithin ibnu majah hadithin ibnu majah ya zo a cikin ikamatus salah hadisi na 1182 hadithin ubay ibn ka'ab radiyallahu an sannan shaykh nasiruddin al-albani ya inganta shi a cikin sunan ibnu majah وروى اهل السنن حديث الحسن ابن علي اصحاب السنن سو ابو داود ابن ماجه نسائي دا امام الترمذي اهل السنن سرويتو حديث الحسن بن علي وقال الترمذي امام الترمذي دي كاو حديث سي يجي حديث حسن حديثي ني حسن لا نعرف الا من هذا الوجه سي دي بمو سان wannan hadithin ba sai ta wannan fuskar min hadith abil haura as-sa'di mun samu hadithin ne ta hanyar abil haura rabi'ah ibn shayban kenan sunansa rabi'ah ibn shayban ana masa alkunya da abil haura as-sa'di intaha anan aka samu wannan hadithin imam abu daud ya rawaito shi a cikin as-salah hadithi na 1425 imam at-tirmidhi hadithi na 464 Ibn Majah ai kamatu salah hadithi na 1178 Imam An-Nasa'i a cikin Qiyamul Layl hadithi na 1745 Imam Ahmad a mujalladin sa na farko cikin Musnad Shafi na 199 sannan Sahahu Sheikh Shakir Ahmad Shakir ya inganta wannan isnadin alal Musnad wato a tahqiqin da yawa Musnad na Imam Ahmad wal qunutu fil witri mahfuzun an Umar wa Ubayy wa Ubayy ibn Mas'ud dan haka qunutul witr al-qunut da ake ruwaito wato ake yi a cikin witri an ruwaito shi daga Umar Ubayy ibn Ka'ab da Ibn Mas'ud to dole zamu tsaya a dan an ce lokacin kaman yayi amma muna buƙatar maganar qunut din nan me ake nufi da al-qunut din nan domin in ka dauki kalmar al-qunut da larabci tana da ma'anoni sun kai wajen guda bakwai a iya larabci da aka shi sa hadithan da suka yi magana akan al-qunut kamar yanda Ibn Hajar ya kawo su a cikin Bulughul Maram zaka ga kamar akwai cin karo a cikin su to in ka fahimci ma'anar al-qunut to zaka iya warware wayancan hadithan da suka zo da kalmar qunut ba suna zuwa da ma'anar addu'a kawai ba to zamu tattauna insha Allah a darasi na gaba game da ma'anar al-qunut lughatan da kuma istilahan da kuma maganganun malamai game da shi qunutul witr din insha Allah to ina ganin sai mu tsaya haka abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika